Rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo ta damke wasu mutane da suka zambaci wasu mata 'yan kasuwa har 300 miliyoyin narori. Mazambatan dai sun bude ofis ne a unguwar Adamasu Gbamukolla a cikin birnin Ibadan, inda sun ka nemi matan 'yan kasuwa da su rika zuba kuɗi naira 4,500, wasu su ma sama da haka, tamkar adashi a kowace ranar Allah Ta'ala. Mr. Kulle Ajesibutu shine kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo.
11 suspects have been arrested so far. There's two on the trail of the principal suspects. Very soon will arrest them.
DSP Kulle Ajesibutu yace tuni suka cafke mazambata 11 da suke zargi kuma suna neman shugaban su. Kana za a kama shi nan ba da dadewa ba. Uwar gida Bomi Aderegba tana daya daga cikin daruruwan matan da aka zambata.
The general message that we're going to have a seminar today by 2 o'clock. So, I'm troubled because there's a message that came in. I was very surprised. The content of that message make me to know that this people are four one nine.
Bumi Aderegba tace son aika musu da sakon kata kwana cewa akwai wani taro da karfe 2 na yamma, amma a wajen karfe 12 ta dago cewa abinda sakon ya kunsa ya nuna cewa mutanen yan 419 ne. Wata yar kasuwar da aka zambata mai suna Abiodun Ajayi a cikin fushi cewa ta yi Mrs. Abiodun Ajayi tace da suka je ofishin mazambatan mutanen da sun ka tarar sai suka kore su cewa ba su karbi kuɗi hannun su ba. Tace ya zaka bada gini haya kace baka san komai a game da shi ba. Idan ba a manta ba, shekaru 8 da suka wuce wasu mazambata sun bullo da Wonder Bank, wato bankin ban mamaki a jihar Oyo, inda sun kalakumewa mutane da yawa miliyoyin nairori. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.